sai England a cikin championship makon kullun ta kwas. A yau kungiyar kwallon kafa ta Derby County za su karbi wakilin Cardiff City sai Nottingham Forest suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Barnsley da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci a hukumar Nigeria. Idan muka leka ga sauran sabon bangaren La Liga mako na 34 shi ma a jiya Atletico Bilbao ta sha kashi a hannun Levante a gidan Atletico kwallaye 3-1. A yau kuma da wadawa ci gaba da fafatawa a gasancin kofin da kwallon nahiyar Turai yau Champions League wato wasan dab da na karshe inda za a karawa ta farko Liverpool za ta karbi wakuncin Roma da misalin karfe 8 saura kwata na yammacin. A tarihin haduwansu dai kungiyoyin sun haɗu sau biyar inda Liverpool ta samu nasara sau uku a kai kunnen doki ɗaya, Roma ta samu nasara a kan Liverpool sau ɗaya. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dai suke kan gaba wajen lashe kofin zakarun nahiyar Turai a ƙasar Ingila inda suke da kofin da ta lashe sau biyar, ta kuma ta samu cin kofi ta samu nasarar ɗaukar European Cup sau uku. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Roma ta ɗauki European Cup ne sau ɗaya a shekarun baya da suka wuce a kan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan. Har ila yau idan muka dawo ɓangaren sai da saiwa ƴan wasan kwallon kafa ta duniya, kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta ce tana yunkurin sayar da ɗan wasan bayan ta na Johnson na shekara 23 da haihuwa a ƙarshen kakan wasan. Ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Fernando Llorente ɗan shekara 33 ya shaida wa kungiyar cewa yana buƙatar barin kungiyar don komawa tsohuwar kungiyarsa ta Atletico Bilbao da ke can ƙasar Spain. Har ila yau Manchester City ɗin tana buƙatar sayan ɗan wasan tsakiya na Napoli da Gignon ɗan shekara 25 da haihuwa wanda tuni tattaunawa ya nisa tsakaninsu da wakilin ɗan wasan. Kungiyar kwallon ko kuma shugaban kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Evans ya bayyana cewa shi a nasa ra'ayin ɗan wasan tsohon ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Mikel Arteta wanda yake yanzu mataimaki a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na mai horarwa shi cancanci mai gurbin Arsene Wenger a ƙarshen kakan wasan bana iya abin da ya sa wa kenan huta lafiya.